malam yace ma'rifatullah sanin Allah duk lokacin da mutun ya gyara sanin shi da Allah lokacin da mutun ya gyara sanayyar shi da Allah lokacin nan ne imanin shi yake ƙara ƙaruwa duk lokacin da mutun bai san Allah shi ba a daidai lokacin kuma imanin shi yana raguwa ashe wanda zai zo a karanta mishi Allah a karanta mishi abinda Allah yace a karanta mishi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana kokarin sanin ubangijin shi to wannan mutumin yana da imanin shi ba dai yake ba da imanin da wanda bai zuwa makaranta sannan ba dai yake ba da imanin wanda bai da alaka da Allah in banda sallah da yake baya neman ya za a yi san ubangijin shi duk mutumin da ya san Allah imanin shi zai karuwa sannan soyayya shi da Allah za ta karu sannan wannan mutumin zai zanki girmama Allah sannan wannan mutumin kuma tsoron shi da Allah zai ƙara ƙaruwa ba dan komai ba saboda mutumin nan ya san Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda Aisha ta rawaito yake cewa fa wallahi manzo Allah yace na rantsi muku da Allah inni la alamuhum billah ni na hi mutane sanin Allah ashe in ka hi mutun sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma nahi mutane tsoron Allah me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahi mutane tsoron Allah saboda shi ya san wasu abubuwa wanda mu bamu san su ba daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an isra'i da shi an yi mi'raji da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sabko mishi da wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'iku sun kama mishi yaki da kafirai ashe wannan abubuwan da ya sani tattare da Allah shi yasa yafi kowa tsoron Allah ashe mu ma duk lokacin da muke zuwa makaranta duk lokacin da muke koyan ilimi na sanin Allah to wannan ilimin zai sa tsoron Allah mu ya karu haka Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yakhshallah kadai masu tsoron Allah a cikin bayin shi al-ulama sune malamai da wanda suke zuwa makaranta da wanda suke zuwa kuma domin a karanta musu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe duk mutumin da yake da yake san ya san ubangijin shi yake neman hanyar sanin wannan ubangijin to imanin shi ba dai yake ba da mutumin da yake zamne bai neman hanyoyin ya san Allah subhanahu wataala yana daga cikin sanin Allah mutum Allah ya farlanta ma mutum sallah Allah ya fallanta maka azumi, Allah ya fallanta maka zakka a lokacin da kake da hali, Allah ya fallanta maka hajji a lokacin da kake da hali, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da kai aure lokacin da kake da hali, to ashe mutum ya kamata ya san wa'annan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mishi, ya kamata a ce mutum ya san yaya ne ake yin su. Sallah da Allah ya ce kai a ba ya ce ba da an kabarta jami'i ka zo kai a ya kamata ka je makaranta ka zauna a koya maka to ya ake arwalla ya ake tsarki idan mutun ya mantuwa a sallah ya ake yi idan mutun ya manta sallah da gangan me ya kafaranta wanda ya bar sallah menene hukuncin shi haka ya kamata a ce mutane sun yi duk abin da Allah ya farlanta mana yana daga cikin sanin ubangiji ka koyi ilimin da zai koya maka yadda za ka bauta ma Allah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bauta mishi mutane da yawa matasa nawa ne idan jami'i ya wuce su ba za dai ba zai iya jan su ba sai dai kowa ya sallashi saboda mi saboda su je makaranta suka zamna ba aka koya musu sanin Allah aka koya musu ya ake wannan sallah kenan duk wani abu da aka ce wanga wajibi ne ko wanga farilla ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai to ya kamata ka nemi ilimin yadda ake wannan abu mu dauki misali ko da mutun ne zai baka kwangila ya ce ka zo ka gina mini gida dole ya baka plan ya ga ma ga yadda yake su wannan abun ya kasance idan kai sabanin haka maimakon abu ya ka tana ma ciko zakai kenan haka sanin ubangiji yake mutun ya san Allah ya san abinda Allah subhanahu wataala ya fallanta mishi al-imamu shatibi yake cewa kullu ilmin shar'i yace duk wani ilimi na shari'a fa talabu shari'u lahu inma yakunu min haythu huwa wasila ila at-ta'abbudi bihi ila at-ta'abbudi bihi lillahi ta'ala al-imamu shatibi yake cewa duk wani ilimi na shari'a to bawa ya kamata ya nemi wannan ilimin bawa ya kamata ya koyi ilimin sallah bawa ya kamata ya koyi ilimin azumi, bawa ya kamata ya koyi ilimin zakka, bawa ya kamata ya koyi ilimin zamantakewa aure, ba dan komai ba, saboda wannan ilimin shine zai tuka shi, shine zai nuna mishi hanyar da ake bauta ma Allah shi kadai. Haka wani wasu malamai suna cewa fa inna fil ilmi bil ashiya ladhatan la tuwaziha lazza, yace ilimi a cikin abubuwa yana da wani dadi, yana da wata nutsuwa, yana da wani gardi wanda ba kowa yake jin wannan gardin ba. Mutumin da ya san yadda ake sallah, idan ya zo yin sallah yanayin nutsuwar shi da yanayin jin dadin shi bayan ya yi da wannan sallah ba dai yake ba da mutumin da bai san yadda ake sallah ba, kawai jam'i yake bi. Kamar mutum ne ya saka aiki, duk lokacin da kai wannan aikin yadda yake so, ka zan cewa in ya zo tana yiwa ma in ya ji dadi ya kara ma wani abu akan abin da ya kamata ya baka. Amma duk lokacin da mutum ya tardo kuskure za a iya samun matsala. Shine malamai suka ce fa innal ilmi bil ashiya, lalle ilimi a cikin abubuwa yana da wani dadi, yana da wani romo wanda ba kowa zai samu wannan roman ba sai wanda ya nemi wannan ilimin. Yana daga cikin ma'rifatullah, yana daga cikin sanin Allah, mutum ya tabbatar ma da Allah sifofin shi na aiki. Shine malamai suke ce ma at-tauhidur rububiyya, ka tabbatar cewa lalle babu mai halittawa sai Allah, ka tabbatar ma Allah cewa babu mai arzitawa sai Allah, ka tabbatar ma Allah cewa babu mai juya al'amura sai Allah, ka tabbatar ma cewa lalle duk abin da Allah ya so wannan abin zai wakana koda ko da wani da wani ba su, ka tabbatar ma Allah cewa lalle kudurar shi ƙarhin mulkin shi cikakke ne, sannan ka tabbatar ma Allah da cewa huwa mudabbirul umur, Allah shine yake jujjuya al'amura daidai yadda ya ga dama. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala in sa'altahum, da zaka tambayi kafirai man khalaqa as-samawati wal ard, wane ne wanda ya halitta samai da kasai, wa sakhara ash-shamsa wal qamar, ya hore mana rana da wata, la yaqulunna Allah, za su ce maka Allah subhanahu wa ta'ala shine duka yake da wannan. Haka Allah yake cewa wala in sa'altahum, idan ka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an, wane ne wanda ya sabkar da ruwa daga sama, fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha, yarra ya kasa bayan ta bushe bayan ta kyankashe, la yaqulunna Allah, kafirai ma za su ce maka Allah shi yake wannan. Qul alhamdulillah, kace dukkanin godiya ta tabbata ga Allah, bal aksaruhum, lalle mahi yawancin mutane, la yaqilun, ba su hankalta. Idan dai kafirai sun yarda cewa Allah shi yake halitta sama da ƙasa, Allah shi yake tacanza al'amura, Allah shi yake ba mutane ruwan da za su sha, to ashe shi musulmi shine kowa cancanta da ya tabbatar ma Allah da wannan sifofin nashi na aiki, sifatul fi'l, sifofin Allah. Ka tabbatar ma Allah cewa babu mai arzitawa, babu mai hanawa sai Allah. Ashe caccanzawa yanayi ba daga mutane ne ba, an yi lokacin da da kasuwa alhamdulillah kana samu, yanzu an zo wani lokaci da abun sai a hankali, to ba mutane ne ba, ba wani ne bayan maka kulle kulle, ba wani bane bayan maka tohe tohe, ba wani bane yamma asiri, a'a ka yarda da cewa Allahn da yake caccanza al'amura shine ya kawo wannan yanayin. Duk wani mai tohe tohe, duk wani mai asirce asircen shi, duk wani mai ɗan kulle kullen shi, bai isa ya hana ka samun dala ba, idan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa za ka samu wannan dala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake ma Ibnu Abbas nasiha, yake ce mishi wa'lam, ka sani ya kai dan dana, annal ummata, lalle al'ummar duniya gaba ɗaya, law ijtama'at, da za su hadu, ala an yanfa'uka bi shay'in, sa amfanar da kai da wani abu, yace lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, babu wani abin da za su iya tsinana maka sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka. Wala wajtama'u, haka wannan al'umman na duniya da za su hadu, ala an yadurruka bi shay, su cutar da kai da wani abu koya yake, lam yadurruka illa bi shay'in, ba za su iya taba cutar da kai da wani abu ba sai da wani abu, qad katabahu Allah alayk, Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka wannan abu. Ashe canjin yanayi da muke ciki ba wani bane ya jawo mana, Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken iko akan juye wannan lamarra shine ya jarabce mu akan haka dan ya ga wannan tauhidin na rububiyya wannan sifofin nashi na aiki zamu tabbatar mai da su ko ko zamu ce a'a su wane ne ko laifin wane ne ko ko dama wane ban yarda da shi ba ina ganin shi kaza 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 a'a mutun ya kamata duka yayi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da tauhidin rububiyya kuma shine yake da cikakken mulki akan taccanza abubuwa malaika cewa ma'rifatullah yana daga cikin sanin Allah mutun ya bauta ma Allah shi kadai ba tare da ka hada Allah da wani abun bauta ba Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ibudu rabbakum ku bauta ma Allahnku alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku walladina min qablikum da waanda suka gabace ku la'allakum tattaqun tabbas idan kun yi haka za ku samu taqwa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce makafire qul ya ahlal kitab kace ya ku ma abuta littahi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu yi yarjejeniya akan wata magana tsakanin mu da ku Allah na'budu illa Allah kan mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'a kam mu hada Allah da wani a wajen bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kashashan mu ya doki wani abun bauta kuma bayan Allah fa in tawallu idan dai kun juya baya akan wannan kalimar cewa a bauta mu Allah shi kadai ka a hada shi da wani fa qulu shahadu bi anna muslimu ku shaida cewa in ma kun ki abu wannan kalimar to mu musulmi ne ashe saba mu wannan kalmar shirka da hada Allah da wani fita ne daga cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bi ba zai gafarta ma ba wanda yayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama zai yahi ma mutun duk wani lahi da yayi idan yaje ranar alkiyama wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah fa qad iftara ithman azima haqiqa ya kirkiri zunubi mai girma al imam ash-shawkani a kalkashin wannan aya yake cewa la khilafa bainal muslimina yace muslimai ba su yi sabani ba annal mushrika idza mata ala shirkihi lalle duk mutumin da ke yin shirka duk mutumin da ke zuwa wajen dan duba duk mutumin da ke zuwa wajen dan arwa duk mutumin da ke zuwa wajen yan bori idan yan rasu al-imamu shawkani yace musulmi gaba dai ba su yi sabani ba akan cewa wannan mutumin baya daga cikin mutanen da Allah za ya gafarta ma idan ya so a ranar tashin alkiyama zinuban da zaka zuwa da su ranar tashin alkiyama baka shirka bai zama tabbas ba Allah ya yahe maka amma idan Allah ya ga dama zai iya yahe maka wannan zinuban wasu malamai suka ce ko ba a yahe ma ba dai amma azaba amma dai ba za ka dawwama ba a cikin wuta haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walaqad uhiya ilayk haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka da mutanen da annabawan da suka wuce ka la in ashrakta idan dai haka hada Allah da wani wajen bauta la yahbatanna amaluk aikan ka gaba dai za su lalace wala takunanna min al-khasirin kuma za ka kasancewa a cikin waɗanda suka yi asara Allah yake ce ma manzon shi balillahi fa'bud Allah ne shi kadai ya kamata ka bauta ma wa kun minash shakirin kuma ka kasance a cikin masu gode ma Allah haka ɗan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gai wani hadisi wanda Jabir ibn Abdullah ya rawaito yake cewa man laqiyallah duk wanda ya hadu da Allah la yushriku bihi shay'an baya yi ma Allah shirka dakhala aljanna wannan mutumin zai shiga aljanna wa man laqiyahu duk wanda ya hadu da Allah yushriku bihi yana yi ma mai Allah shirka dakhala annar wannan mutumin zai shiga wuta Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare al imam ahmad ibn hanbal kalkashin wannan hadisi yake cewa yakhruju ar-rajulu min al-iman ila al-islam mutum zai iya hita daga memu daga mai imani ya dawo musulmi amma babu abinda wala ya khurujuhu babu abinda ke hidda shi daga musulunci illa shirka billah sai in mutum yayi shirka sai in mutum ya maida abukan hudda shi sune yan bori sune bokaye a lokacin mutum ya huta daga musuluncin shi abu ya rudda farida koko Allah ya farlanta wani abu mutun yazo ya ce a shi bai yarda ba yana jayayya da wannan abu al-imam muhammad bin abdul wahhab yake cewa mallaqi duk wanda ya hadu da Allah la yushriku bihi shay'an baya yi ma Allah shirka tare da komai da khalil janna wannan mutumin ya shiga aljanna wa mallaqi duk wanda ya hadu da Allah ranar tashin alkiyama yana hada Allah tare da wani dakhala an-nar wannan mutumin ya shiga wuta al-imam muhammad bin abdul wahhab yake cewa walau kana min a'badin nas wannan mutumin koda ko shi kowa bauta a duniya koda ko tunda aka aiho shi a duniya sallah yake azumi yake zakka yake idan dai ya hadu da Allah yana shirka to wannan mutumin zai shiga wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar ya gai wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito wannan hadisin yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ana aghna shurakai an shirk lalle ni na wadatu ga masu hadani da abun bauta na wadatu ga masu yi min shirka man amila amalan duk wanda yayi wani aiki asraka fihi ma yi ghairi ya hada Allah da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirka Allah yace to zan bar shi wa'annan mutanen da yayi dan su ko ku wa'annan mutanen da ya hada ni da su zan bar su idan ka mai da cewa damuwarka da arzikinka da ya kubuce da duk wata jarabawa da Allah ya yi maka sai bokawa na zai iya mai doma sai Allah ya barka da wannan boka taraktuhu wa shirka Allah yace zan bar shi da shi da shirka shi ashe ƴan uwa musulmi yana daga cikin ma'rifatullah mutun ya nuna ma ƴaƴan shi mutun ya nuna ma duk wasu mutane wanda shi yake jira su ya nuna musu bin Allah ya nuna musu cewa lalle babu wanda ya kamata a bauta ma shi kadai sai Allah subhanahu wa ta'ala kar ya zamanto gurace-gurace mu a rayuwa mi za mu bar mu ayyamu dan abin da ka bar musu idan dai baka dora su a hanya ba ta bauta ma Allah shi kadai idan dai baka dora su a tauhidi ba kan dan abin da ka bar musu za su koma suna jehe-jehe wanga ya jeha wanga ya zama dan shaye-shaye wanga ya jeha wanga ya zama mahaukaci wanga ya jeha wanga duk abin da ya taba abin nan ba zai albarka ba karshe sai ka waye gari cewa baka da wanda zai maka addu'a bayan baka raye ashe abin da ya kamata mu mai da hankali akan shi wurin tarbiyyar mu shine cewa lalle su bauta ma Allah shi kadai Allah yake cewa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim duk wanda yake tsoron idan ya mutu wa zai kula mai da bayan shi idan ya mutu wa zai ci da mai bayan shi Allah yace falyattaqullah to mutane su ji tsoron Allah ka nuna ma ƴaƴanka hanyar bin Allah ka nuna ma ƴaƴanka Allah shi kadai ake bauta ma wal yaqulu qawlan sadida su fadi magana mai kyau magana mai dadi ashe duk fargabar da muke da ita akan ƴaƴan mu abu ɗaya ne kawai mu dora su bisa hanya ta bauta ma Allah shi kadai sauran ba naka bane Allah subhanahu wa ta'ala shi zai kula ma da bayanka Luqmanul Hakim lokacin da yazo yi ma dan shi wa'azi sai ya ce mishi ya bunai ya kai dan dana la tushrik billah kada ka yi ma Allah shirka kada ka hada wani da Allah a wajen bauta inna shirka lalle shi ita shirka la zulmun azim zalunci ne babba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am kuntum shuhada shin ko kuna nan iz hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub iz qala li bani sai tattara ƴaƴan shi bai damu ba fili na kaza na wani kudi kaza ina bin wani wani kaddara kaza na sallame shi yanzu ta wace duk bai damu da wannan ba qala li bani sai tattara ƴaƴan shi gaba dai yace musu ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma Allah bayan na mutu qalu na'budu ilahaka suka ce zamu bauta mu ubangijinka zamu bauta mu ubangijin ibrahima da isma'ila da ishaqa ilahan wahidan Allah madaukakin sharki shi kadai wa nahnu lahu muslimun kuma lalle mu a gare shi masu miƙa wuya ne ashe abin da ya kamata mu mai da hankali akan shi yana daga cikin ma'rifatullah sanin Allah ka tabbatar cewa lalle bayanka ka barta akan bisa siradi mai kyau ka barta akan bauta ma Allah shi kadai ka barta akan abinda da kai da su idan kuka hadu akan wannan bautar ta Allah shi kadai tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai hada ka da kai da su a cikin gidan aljanna ban ga wani jin dadi ba da wani gata da Allah za ya ma wanda zai hada ka da kai da zuriyarka a gidan aljanna wani irin jin dadi ne za a ce ga danka can a wuta ko ga matarka can a wuta kai kana aljanna wani irin jin dadi zaka ji ashe kana daga cikin sanin Allah mu nuna ma ayyan mu cewa lalle Allah shi kadai yake bauta ya kamata a bauta mu Allah yake cewa a cikin wani hadisul qudus wanda wannan hadisin al-imam Anas ibn Malik ya rawaito shi yake cewa ibn Adam ya kai dan Adam da zaka zo mini innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya da zaka zo mini da zinubanka cike da kasa summa laqaitani sannan ka hade da ni la tushriku bi shay'a ba kayin shirka da ni ko kadan la ataituka bi qarabiha maghfira Allah yace ni ma zan zo maka da cike da kasa amma ya huwa ce cike da wannan kasai ba dan komai ba saboda ka dardo Allahnka subhanahu wa ta'ala kana bauta mishi shi kadai ba tare da ka hada shi ba da abun bauta al-imam ibn daqiq al-aid fi sharh al-arba'in an-nawawiyya yake cewa summa laqitani ay mitta kam mutu ala al-iman akan gazganta Allah shi kadai la tushrik bi shay'an ba ka hada Allah da wani al-imam ibn daqiq al-aid yake cewa la rahata lil-mu'min min duni liqa'i min duni an yalqa rabba yace musulmi ko mu'mini bai da wani dadi wanda a gobe kiyama ka hadu da Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana haba-haba da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana marhaban da kai ba dan komai ba saboda ka bauta ma Allah shi kadai baka hada shi da wani abin bauta ba ɗan uwa musulmi yana daga cikin ma'rifatullah sanin Allah mutun ya tabbatar ma da Allah sunaye wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi da su Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye wa'annan sunayen yana daga cikin sanin Allah ka tabbatar ma Allah da wa'annan sunayen ka tabbatar da cewa wannan sunayen babu wanda ya isa ya dauki wa'annan sunayen kuma ya cika ma'anar wa'annan sunayen kama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da sunaye wa'anda suka hi kyau fad'uhu biha ku roke shi da wa'annan sunayen wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wa'anda suke qaryatawa a cikin sunayen shi Allah yace shayyuzu zauna ma kanu ya'maluna tabbas Allah zai saka musu da abinda suka kasance suna aikatawa al-imam ibnu abbas yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye wa'anda suka hi kowa annan sunaye kyau shine yace wannan al-husna wanda suka hi kowa na kyau yana da ma'ana guda biyu yace ma'ana ta farko shine abinda zakata suka hi rinjaya akan shi cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala me gafara ne kuma me yahuwa ne sannan yace abu nabi al-husna sunayen da suka hi kyau shine ka tabbatar ma Allah da wasu sifofi guda tara wanda wa'annan sifofin babu wanda yake doka wa'annan sunayen sai Allah na farko ka tabbatar ma Allah cewa al-qadir ka tabbatar ma Allah cewa al-qadimul awwal qabla kulli shay Allah shine aka fara samuwa kamun a samar da wani abu wal baqi haka Allah shine zai tsaya ba'da fana'i kulli shay bayan komai ya kare sannan ka tabbatar ma Allah cewa al-qadir shine mai ikon da cewa babu wani abu da za a yi a kewaye mu Allah subhanahu wataala sannan ka tabbatar ma Allah da cewa al-hayy allazi la yamut Allah shi kadai ne rayayye wanda ba zai gushe ba ko ku wanda ba zai mutu ba wal wahidul ladzi laysa kamislihi shay ka tabbatar ma Allah da cewa shi kadai ne tilotal wanda babu kamar shi wa fi du'aihi Allah da yace fad'uhu biha ku kira shi da wa'annan sunayen ai ku kira Allah kuna mai garzaya Allah ku kira Allah kuna mai tada Allah da wa'annan sunayen fad'uhu biha ko ku kira wa'annan sunayen a duk lokacin da kake da bukata a wajen Allah wa'annan sunayen sune kamata ka san su sune kamata ka yaba Allah da su sune kamata ka garza Allah da su sune kamata ka nuna ma Allah cikon ikon shi da wa'annan sunayen tabbas idan mutun yayi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai karba mishi wannan addu'a da shi Allah yace wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wa'anda suke qaryatawa ku bar wa'anda suke yin tawili a cikin sunayen Allah sayyuji zauna tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai kama su bima kanu ya'maluna da abinda suka kasance suna aikata Abu Huraira ya hitar da wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin yake cewa inna lillahi Allah subhanahu wa ta'ala 99 isma Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu sunaye guda 101 man ahsaha duk wanda ya kiyaye ma Allah wa'annan sunaye dakhala al-janna ya shiga al-janna ɗan uwa musulmi yana daga cikin ma'rifatullah sanin Allah mutun ya tabbatar ma da Allah siffofin shi duk wata siffa da aka ce Allah yana da ita ka yarda Allah yana da hannu ka yarda Allah yana da idanu ka yarda wa anna iri ne irin nawa ne irin naka ne wannan duk ba naka bane sanan ka yarda cewa wa'annan siffofin na Allah Allah shi kadai yake da su ba irin naka bane ba irin nawa bane kuma ba irin na wani abun halitta bane Allah yake cewa kul huwallahu ahad ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kadai ne Allahu samad ga Allah ne ake dogaro wajen biyan bukatu lam yalid wa lam yulad bai aifa ba kuma ba a haihe shi ba walam yakullahu kufuwan ahad kuma shi kadai ne baya da mai kamanteceniya da shi a cikin halitta shi ma'rifatullah yana daga cikin sanin Allah mutun ya zanki kallo a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ka kalli sama kai tadabburi kaga cewa lalle wanda yayi wannan sama yana da cikakken iko inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halitta samai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da jujjuya wad dare da wuni wal fulk da jirganya allati tajri fil bahr wadda take gudu a cikin ruwa bima yanfa'un nas da abun da yake amfanuwar mutane wa ma anzalallahu minas sama da abun da Allah ya sabko na ruwa daga sama fa ahya bihil ard yarra ya kasa da su ba'da mautiha bayan ta yaushi bayan tsirrai ba su hitowa wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah da taccanza iska da Allah yake yi wa sahabil musakhkhar da gilgije wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore shi baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce la ayat ayoyi ne li qaumin da wa'ansu mutane wanda ya qiluna suna hankalta ashe yana daga cikin sanin Allah mutun ya zanki kallon sama saman nan da bata da rihi ka tabbatar ma cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakken iko sannan ka kalli ƙasa wani wuri ka ganta fara wani wuri ka ganta ja wani wuri ka ganta baka wannan duk yana daga cikin abubuwan da za su sa mutun ya san Allah sannan ka diba jirgin ruwa akwai wanda ana iya wata shidda ana mai lodi akwai wanda ana iya shekara ana mai lodi akwai su dukkanin abubuwa wanda mutane suna amfani da su bima yanfa'un nas amma kaga wannan jirgin ya tana tahiya babu abun da zai nitse ta hatta zo inda take so da za a jeho allura ko da za a jeho wani karto da yake cikin wannan jirgin ruwan wannan karton zai nitse da za a jeho mutum wannan mutumin zai nitse amma da mutanen da abubuwan da jirgin ya dauko duka zaka gansu suna tahiya akan jirgin ruwa ba su tsayawa sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so su tsaya ko inda masu jirgin suka so su tsaya wannan shi kadai ya isa ya nuna ma cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakken mulki kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan abun shine zai taimaka maka san lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kamata a sani da ibada a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sai mu tashi inda malaka yake cewa wa ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ne mutun zai ya san manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.